Sausayi ne ya ja tausayi yau aka so muka wayi gari dama an ce mun bu wayi gari rashi na kuma sai gari ta bani tausayi in ta zo bayan da zaka yi inda yarki ne ke ya zaki ji shin zaki da keke na ta dariya jita jita akwai dadi amma gaskiya ai ta bi suna so su kai kasani na yi rayuwar da zan yi gaba sai ya bi aniyan sai ya bi su lila bi ana posta hoto na da RIP ka hada ni da wanda ka san ya bi waka na akwai dadi to be stronger. Fake news are happy on my pizza. Strike them, fire them with the thunder. I'm all over the internet. One dial, my mommy connect. Fake news, don't circulate. Why na mutini ba mutuba? A prison kuma banguduba. Oh happy birthday ba mutaba. So sad bad news ya bugari. Sugar ban prison ya kirani. Ana taji dan shi daga makka. Sunga news bad news ya bade. Wait for 42 ya labe. Haka na kaya masu kariya ne. Kariya ne, kariya ne. Ta jita jita akwai dadi amma gaskiya ai ta bi suna so su kai kasani na gi rayuwar da zan yi gaba sai ya bi aniyan sai ya bi su lila bi ana posta hoto na da RIP ka hada